أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da nesa ina muku sallama yin taddini musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu da mu na fasirar littafin Iziya wanda aiwa shine halakan mu ta 12 kuma mun kwana ne a cikin babi da muke magana taimama wanda a yau zamu tashi daidai inda malaka yake magana kan abubuwan da suke bata taimama din shine yake cewa wai bilu taimumu taimama tana baci zamu karanta a fasara sai mu dawo ana cigaba da karin bayani kamar da muka saba wai bilu taimumu taimama tana baci bima ya bilu bihil wudu da abinda alawalla ka baci da shi sannan wa bi wujudil ma'i haka nan tana baci da samun ruwa qabla salati gabanin yin sallah illa an yakasha sai in yana jin tsoron fawata lokaci kuciwar lokaci bisti imalihi in ya tsaya aiki da ruwan wai zara alma'a idan ya ga ruwa wa hufi salati yana cikin sallah lam tabtul salatu sallar shi bata bace ba abinda wannan gaba da malai faɗa shi take nufi shine yace wai yabtulu tayammum tayammama tana bace bima yabtulu bihil wudu duk abinda alwala take bace da shi wai ma'ana shine duk abin da ka san alwala in kai shi in kai wannan abin sallar ka ta bace in alwala ka ta bace to ita ma tayammama tana bace da shi ya tun daga hadasi bawali ko kuma ba haya ko kuma bacci mai nauyi ko kuma mai nauyi duk dai abin da ka sani dai an karanta can wanda yake bata alwala to yana bace tayammama shi ma amma an samu wani ƙari ga ita tayammama din wanda baya cikin alwala don haka da can in ka tashi ka kiyasto duk abin da mun ka san mun riga muyo masu bata alwala din nan to ka halarta da su ga tayammama ita ma duk shi yana bata ta sai malai ya ce kuma sannan ita tayammama tana baci ma wa bi wujudil ma'i da samun ruwa qabla salati gabanin sallah kamar sai yanzu kai tayammama kenan kamin ka fara sallah sai ga ruwa to shikenan tayammama ka ta bace yanzu dole sai kai wannan alwala kai sallah inda ba rashin lafiya ce ko ce wanda ba za ta hana kai tayammama ba to shine samun ruwa ya bace tayammama din idan kaga cewa din ka tsaya aiki da shi ya idan ka samu ruwa bayan ka riga kai inda ba ka riga kai sallah ba kamin ka fara sallah kai sai ga ruwan ka samu to shikenan sai ka can sai wannan tayammama ka ta bace dole ka sai ka watanyi tayammama din ai sai kai alwala din illa an ya kashafa wata lokaci sai in yana jin tsoron fitan lokaci bisti imalihi in ya tsaya aiki da shi wato kai tayammama zaka fara sallah kawai sai ga ruwa ka samu to amma abinda an matsala wuri ya kure da ma da sallah lokacin nata ya kusa hita to sai kaga kamin ka tsaya kai wato ita wannan alwala ka zo kai sallah to lokacin sallah hita zai to idan ka tabbata da lokacin sallah zai hita to shikenan sai ka yi sallaka in ka tsaya haka nan din watan lokacin ta shikenan sai ka yi sallaka kuma sallaka ta yi shikenan kurun idan lokaci zai fita wuri ya kure kenan to sai ya ce amma wai zara alma idan ya ga ruwa wa hufi salati yana cikin sallah lam tabdul salatu sallar shi bata bace ba wato kai tayammama kai wato kai tayammama kenan kana kai sallah to ko da kai kana cikin sallah kai tayammama kenan kana cikin sallah kana yi kawai sai ga ruwa an kawo to shikenan tunda ka riga ka shiga cikin sallah sallar ta ka bata bace ba tayammama ka bata bace tana nan kawai sai ka ci gaba da sallar ka kuma malamai suna cewa ko da akwai sauran lokaci kana ganin lokaci da saura kwarai kuma ba laifi kawai ka ci gaba da sallar ka ba za ka yanke ta ba sai an ka ce sai dai in kamar ruwan kana da su dama kana cikin halin cewa kana da su to kai mancewa ne kai da su ba sai kana cikin sallar ne sai ka tuna da su ne ka gane su to nan dai ne aka ce wato kana ai sai ka dawo yanzu sai ka yi tayammama sai ka yi alwala sai ka yi sallah amma matukar dai ba dama ciki kana da su mance su ne kai ba kuma akwai sauran lokaci kuma ko shi din ko da mance sun kai in dai akwai sauran lokaci ne zaka san kewa amma in ba lokaci in kaga kamin ka dawo kai ita alwala din kai sallah to lokaci ya yi ta shikenan kai ka ci gaba da sallar ka ba matsala sallar ka ta yi to wannan shine to wannan shine haka nan wato hukuncin wanda ya ga ruwa kenan yana cikin wanda ya samu ruwa yana cikin taima kenan yana cikin sallah kenan sannan wancan da ya fada din nan da su cewa idan mutum ya riga ya taima ne amma kamin yayi sallah ne sai ya samu ruwa ana riskar da shi ma hukuncin wanda mara lafiya wato shine mara lafiya wanda bai iya taba ruwa ya lallace shikenan sai ya taima tai kamin yayi sallah sai wannan lalura da aka gare shi shikenan sai ta gushi ta rashin taba ruwa sai ya zama yanzu yana iya yin alwalata ya sallah lahi alau to shi ma sai taima tai ta baci yawa amma in wanda ya riga shiga cikin sallah ne to shikenan kawai sai ya ci gaba da sallah tai kuma sallah tai tai don ya ga ya samu ruwa ko da ko akwai lokaci da yawa to wannan shine to shine malaka da fa'iza ra alma idan ya ga ruwa ko fi salati yana cikin sallah lam tabdul salatu sallati bata bace ba sannan sai malaka ya ce waye tayammamu mutum yana yin tayammama bisaidi da wuri mai tsarki ne yana so ya gwada maka kenan wurin da zaka dafa haka ya tayammama shine bisaidi da wuri mai tsarki atlay wato shine bisaidi da wuri atlayibe mai tsarki wa huwa turabu shine kasa wal hajaru da dutsi wal ramlu da rairai ko tsakuwa duk suna shiga wajami'u ajza'il ardi da dukkan yanki yanki na ƙasa ma damat alahiyatiha matukar sun dawoma bisa ga sifarsu lam tugayyirha san'atu adamiyyun lam tugayyirha san'atu adamiyyin matukar aiki na dan adam bai jirkita su ba bi dabkin da dahuwa wani hawihi da makamancin shi nan bala yana so ya gwada mana ya kamata menene ina ne inda aka dafawa ai taimama da shiya to shine yace to ana dafa watan ƙasa ne ake dafawa ai taimama da ita in za a taimama don haka sai ya ce kuma shine waye ta yi mawa ana ta yi ma bisa iji da wuri da yibe mai tsarki a tsayibe wurin ya zama mai tsarki in wurin mai najisa ne kada haka ya ta yi mawa wannan ta yi mata ka ba ta yi ba sai ya ce huwa turabu shine ƙasa wal hajaru da dutsi kana iya dafa dutsi sai ka yi ta yi mawa da shi kenan ta yi war ramlo da kuma rairayi kamar ka samu rairayi ko tsakowa haka duk za ka iya sai ka dafa shi kenan sai ka yi ta yi maka ka yi sallah ka ta yi sannan wajami'u ajza'il ardi da dukkan yanki yanki na ƙasa duk ya halatta kana iya dafa su kai taimama amma wannan da ba su ba kamar irin icce hakan ga da sauran masu kama da shiya to waɗannan duk ba za ka dafa kai taimama da su ba to shine ma'anar jami'u ajza'il ardi kina ma da matsala hay ata amma sun dawo bisa ga sifar su lam tugayyir hasan atu adamin watan aiki na dan adam bai jirkita so bai tsarkin da dahuwa kai kamar irin misali sai a ce kila dutsi ana sarrafa shi ai siminti to idan aka riga aka sarrafa shi kaga sana'a ta daram ta juya shi kenan ya zama wani abu to irin wannan to sannan ba za a dafa shi to shi ai taimama da shi ba amma yanzu inda kamar za a zo a sa injini mai nikan duwatsu na an gane wanda ya kame da su kwara-kwara din nan kaga to wa irin wannan tsakuwa nan da ake zo ba ga irin aikin hanya da sauransu kaga duk tsakuwa ce ta dutsi to duk kana iya dafa ta wannan dan watan nikasan da aka yi an kama ta wannan din daidai bai hana dafa ta ai taimama din ba ana yi to shine matukar dai ba wata sana'a an samu ta wani chemical wanda zai canza mata wani abu ba to kana iya dafawa ko irin dutsen nan da ake na reda ko wanda ake canda wanda mutanen da suke amfani da shi ana reda ta gari a mai da shi gari ko wake na watan kosai da sauransu duk suna haka to irin wannan shi ma duk kana iya dafa shi ma kai ta yamma duk da yake kaga an yi sana'a ta an gyara shi to duk da haka nan shi ma kana iya dafa shi kai ta yamma shine ma'anar watan wanda aka nufi wanda sana'a ta canza shine wanda an ka samu wani chemical ya canza wata kala kenan to shine ma'ana sannan sai malai ya ce wa turabu kasa afdalu ita tafi min gairi hi bisa ga waninta amma ka dafa kasa kai ta yamma to shi ya hi bisa ga kace ka dafa wato abinda ba kasa din ba kamar misali da kace ka dafa dutsi to in ga kasa an yi sun ka dafa kasar an fahimta ko tsakowa hakan ga ko rairayi din to an yi sun ka dafa kasar in dai akwai ta bisa ga ka dafa su shine ma'ana sannan sai malai ya ce wala ya tayammamu ala shay'in ba ya yin tayammama bisa ga wani abu nafisin mai tsada ma'ana mai daraja ka zahabi kaman zinari wani fiddati da azurfa wala ala libidin ko kuma a bisa ga tarin gashi wanda ba a saka ba kenan wala ala bisadin ko kuma bisa ga shimfida wala hasirin watan ko kuma tabarma wa in kana fi ha gubarun ko da kura ta kasance bisa ga ainihin ita wannan tabarma din to ba da ha'a ita yamma din abinda malaka yake magana nan yace wala ya taimama mutum bai yin taimama ala shay'in nafisin bisa ga wani abu mai tsada ma'ana wani abu wanda yake mai daraja kwarai da gaske shine ma'ana kamar zinari ko azurfa sai mutum ya dafa shi ya taimama
amma yanzu kaga kamar su can da aka yi maganar dafa waɗansu abu kaga in ya zama amma kamar ina abin da zaka dafa din na wani ma'adini din ne kamar waɗannan kana ma'adini ne amma ƙasar wurin ci haka nan kamar yanzu misali sai a ce wani wuri inda aka gina kamar kwalli haka sai a ce wurin duk ƙasar kwallin ci gaba daya to anan wurin wannan ƙasar can inda take din kana iya dafa ta lahiya lokaci tayi banda amma ina yabo an riga an tura ita da ne ta dawo hannun mutane kaga ta zama matsayin kwalli yanzu in an kai bota daga can to in ta da wannan ba za ka dafa nan kai amma can inda take din kana iya dafa ta sai kai tayi ma din babu wata damuwa to shine ma'ana to kaga kamar irin waɗannan ko kuma irin farar ƙasa misali shi ma duk can kana iya dafa ta in take din sai kai tayi banda amma yanzu ya bota shikenan an dawo yanzu ta koma yanzu hannun mutane za a ce bari su abuwa da ita to duk irin waɗannan din to shi ma zinare hakan ga ba za ka dafa shi ba amma inda kamar ƙasar ce inda zinare yake ciki inda aka gino shi ne ƙasar wurin shi to dan ka dafa ta tana soke da zinare kai ta yoma wannan to ko ba kuni ga shi amma dai shi tsabar zinarin tsagaron shi ko azurfa din ka ware shi ka ce ko kuma wani abu wanda yake mai matukar daraja bai kama da shi din daga cikin ma'adini din to shine ba za ka dafa ba sai ka yi ta yoma bisa gare shi ba shine kamar zinar da azurfa sannan wala alaluddin ko kuma bisa watan gashi wanda yake an zuba shi dai wani saman wani amma ba a saka shi ba shine ma'anar lifti din gashi wanda yake gashi an tara shi kamar irin suf ko sufi din nan wanda yake na dabbobi an san da aka hadawa gashin dabbobi wanda ana hadawa kun san ana yin saka da shi ya to ya zama an tara shi gashi ba a yi saka da shi ba to baka cewa bari in dafa shi in yi tayyama gare shi sai ya ce wala alabisa din kuma koda bisa gashin fida ma'ana sai ya zama gashi ne amma yanzu gashi an sake shi ya zama watan kamar wata shimfida ko wata taguwa ko wani abu shi ma ba za ka dafa shi kai tayyama da shi ba shine ma'anar lifti din wa alabis libdin waton gashi wanda ba sakakki ba kenan wa alabisa din kuma gashi wanda yake an saka shi ya zama shimfida kenan ya zama sakakki kuma wannan libdin din wasu daga cikin malamanmu suna ce mashi suna cewa shimfidar jiki akumari akumari da wata Hausa wata wani guri kuma ina jin suna cewa suka yi katifar jiki to mutum sai ya dafa ta ya ce yayi tayyama shi ma ba za ka dafa ba waɗanda sun ka san jakai suna amfani da shi sun sani ada cewa akumari wato shi wani haka za a yi ne ya so ya kama da hilu haka to amma ba ƙato ne sosai ba ana yi ne shi aka fara azawa bisa ga bayan jaki ana yi aza guda ɗaya ko guda biyu ko ma guda uku sannan sai a ɗauko babbar shimfiɗa wanda ake azawa daga sama sannan a sa igiya ɗaure to wancan to shine ma'ana mutum ya dafa akumari na jaki ko katifar jaki to suna cewa shine wanda libdin din to ka dafa shi kai tayi ma ba zai halatta ba to suna cewa shine libdin din wala ala libdin ko bisa ga shimfidar jaki wannan yayi in ka ce haka nan malamai suna fassara mana shi haka din kuma ana cewa libdin din shine gashi din tarin gashi shine wala ala libdin ko bisa ga tarin gashi ko shimfida ta jaki din wala ala bisa din ko kuma shimfida wato shine watan jaki din shimfida wanda yake gashi wanda an ka sake kenan wala hasilin ko kuma tabar ma mutum ya dafa tabar ma ya tayyama da ita bai halatta wa in kana fi ha gubarun koda ko akwai kura bisa ga tabar man nan sai zama akwai kura gare ta to ba za ka dafa ta kai taimama ba shi yasa malaman suke cewa wato kasar dai ce aka so ka dafa ita shi yasa suka ce inda za ka dawo sai ka ce bari za ka dafa kasa sai dai kurin iska ya taso da kura sai ka tara hannu ka ga kurar sai kai taimama da ita ba ta yi ba saboda me saboda ita kasar dai aka so ka dafa din to shine to sannan sai malaman ya ci gaba da cewa waya juzu ita taimama tana halatta lil maridi ga marar lafiya idan lam yajid man yunawiluhu turaban in bai samu wanda zai bashi watan kasa ba wato tayammama tana halatta ga mara lafiya in bai samu wanda zai bashi kasa ba shine an ya tayammama bil jidari ga katanga almabni wanda anka gina bi dubi da bulo anni inalaka ko kuma kaci danyi amma dai ana cewa na kasa wato gina da aka yi na kasa kenan banda na siminti zaka iya dafa gini na kasa sai kai tayyama shine ma'anar ba laifi ga mara lafiya dai amma in wanda ba mara lafiya bane to an san ya ji shi ya dafa ga kasa din bisa da ya ce ya dafa ga bango din amma ko shi in ya dafa ga bango inda na kasan ne ya dafa din ba siminti ba kuma ba mai filista da siminti ba kuma ba mai fenti ba to ba komai tayi din to shine waya juzu ya halatta tayyama ta halatta lil maridi ga mara lafiya idan lam yajid in bai samu man yunawiluhu turaban wanda zai bashi kasa ba an ya tayyama ba laifi ga shi ya tayyama bil jidari ga bango almamni wanda anka gina bi dubi da bulo anni wanda yake na kasa ko kuma kace danye aw bil hijarati ko wanda anka gina da duwatsu na kaman ginin ko da na siminti ne anka gina shi da dutse to in dai ba filista anka mai ba komai sai ka dafa sai kai amma shine yace bil hijarati aw bil hijarati ko ga dutse idza kanat idan ta kasance gaira masuratin ba asuce ta ba bil jidi da filista wato bil jidi din nan shi kamar da filsa ta siminti kenan mana jiri tsofaffin malamai suna fassara mana sai kai sun ce jiri da kalmata ku amma dai ma'ana shine kamar ya zama an yi katanga ta siminti ce ko ta kasa ce ko ta dutse ce in dai ba a wato idan an kai kasa ta katanga ta dutse ko ta kasa amma sai an kai mata filsa da siminti to ba za a yi dafa ta ya taimama ba to shi yasa sai kai sun ce za ka gairu masturatin idan ta zama ba abu su cewa bace biljiri da siminti duk ana fassara da haka din sannan waman tayammama wanda ya tayammama alama wazi najisin bisa ga wuri mai najasa walam ya alama amma bai sani wa bi najasati da najasa shi ba a ada fil waqti to ya saki sallar a cikin lokaci ina kai lokaci kai tayammama kai sallah ashe wurin da ka dafa kai tayammama ashe najasa gare shi baka sani ba kai kuma to anan wurin shikenan sai ka canza in akwai sallar lokaci in kuma lokacin sallar riya ya wuce to shikenan in riya ta yi ba sai ka canza sallar din ba sannan sai malai ya ce wala ya kurahu tayammum ba a karhanta yin tayammamawa bi turabin da kasa wanda yake tuyin mima fiha bihi wanda an kai tayammama da shi ba marratan ukhra wani lokaci abinda yake nufi shine wala ya kurahu tayammum ba a karhanta yin tayammama bi turabin da kasa tuyin mima bihi wanda an kai tayammama da ita wannan kasa din marratan ukhra a wani lokaci kamar kasar da wani ya dafa ya tayammama da ita to ba makruhi bane kai kana iya dafa ta kai tayammama da ita ba matsala kaga sabanin ruwa ko inda alwallaci za kai kaga an ce makruhi ne in wani ya ruwa alwallaci da ruwa ya daga sai kai tayammama da alwallaci da su amma in ba ana magana ruwan da aka buta ba ruwa na daga buta dan wani ya alwallaci da su ya raga ko wanka da su ya raga lahi alwani ba matsala bane ana magana daga ruwan da mutun ya je ya alwallaci da su wadanda abu bude ga wani kwano duk cikin ya tusa hannuwa ne kuma har wasu ruwa ma yana wanke gabata shi sun ta koma cikin su to shine yake nufin makaruhi ne kai alwallaci da su in ya raga su din irin haka nan ko shi makaruhi ne amma in kuma kai alwallaci da su kuma ta yi ba yi abace ba to amma in kasa ce ta tayammama to don wani ya tayammama da kasa ya dafa ta kai ma kana ya dafa ta yanzu kai tayammama ba ko ne sannan sai malai ya ce wala yasihu tayammum tayammama ba ta inganta qabla dukhulil waqti gabanin shigar lokaci wato tayammama ba ta inganta sai lokacin sallah yayi ba ka cewa bari in yi tayammama ta tun yanzu kamin lokaci yayi shikenan sai in yi watan in yi tayammama ta tun yanzu kamin lokacin sallah yayi ta in lokacin yayi kawai sai shi gaba to ba sai ai ba a haka nan lokacin da sallah tayi kamar da yanda dai mun riga mun yi shi a cikin akhdari kowa ya ji shi kuma nan gaba ma za mu yi shi nan cikin wannan lissafi ne ziyara insha Allah to kowa da ya riga ya san lokutan nan na sallah azhar al-asr maghrib isha asuba kamar yanda za mu yi sunan gaba in Allah ya yarda haka shi ma kamar irin lokaci na sallar janaza shi kuma an sani in kamar ta zama mutun dole din sai yayi shine an yi ma gawa kenan likafani an gama komi to kaga shi wannan lokacin take nan to wannan kenan to shine sannan sai malai ya ci gaba da cewa yanzu zai gaya mana shi kuma sigar yanda ake yin tayammama din sai ya ce wasifatuhu abinda asifar tayammama shine an yanwaya yayi niyyar istibahata salati neman halatta sallah wayan wai kuma yayin niyya min alhadathil akbari daga hadasi mai girma in kana muhdithan in ya kasance mai hadasi din ne hadathan akbara hadasi mai girma din wato sai da zaka yin tayammama kai niyya ne na neman halatta maka sallah sannan idan kai niyyar neman halatta sallar nan sannan sai ka wato sai ka ainihin in kama kana da hadasi ne ma'ana kana da janaba to ya zama kai niyyar neman halatta sallah saboda hadasi ne mai girma din na janaba kenan sai kai tayammama ka kai sallah amma in ka samu ruwa kuma sai ka canza wannan wanka din amma dai sallar ba sai ka canza ta ba ita to shine ma'anar yayin niyya shine yayin niyya istibahata salati neman halatta sallah wayin waye min alhadathil akbari kuma yana yin niyya daga hadasi mai girma in kana muhdisan hadasan in ya zama mai hadasi ne hadasan akbar hadasi mai girma din to sannan sun mai kulu sannan sai ya ce bismillah sai ce bismillah wato kamar yanda mun kai bani wacce halkata mu wanda zaka yi tayammama kenan nan sai ga ci zai ga mana ma'ana shine idan ka tashi sai ka samu wuri mai tsarki kuma in kana da zobe ka cire zobe ba ai da zobe to sannan sai ka yi niyya in ka yi niyya sai ka dafa kasa idan ka dafa wannan niyya ta hadasi din wasu sun ce kuma koda bai ne hadasi mai girma ba inda lokaci ne ya riga ya dai kuma lalura ta kama shi san tayammama din in yayi tayammama yayi sallah din koda bai ne na hadasi mai girma ba tunda dai ya dai niyya tayammama din tayi inda wasu malamai din to shine sai mutun yayi niyya din ka gane in yayi niyya din bayan ya cire zubi ne ya aje ya niyya sai ya dafa kasa mai tsarki in ya daho kasan nan sai ya dan kakkabe hannun shi kakkabe wannan kuma ba kamar yana tabi zai yi ba haka zai hada kamar manyan yatsun shi misali bayan manyan yatsu ne da bayan babban yatsa ne na hannun dama da na hagun sai ya dan bubbuga haka kaga wai koda akwai wasu hakukuwa da sun kaji ke ko duwa tsuna don ga su cutar da shi ga fuska ta sai ya sun dan kakkabe kina amma ba kamar tabi ba aka ce inda zai kakkabe kamar yana tabi haka to tayi ba in ya kakkabe duk gaba daya duk ya kakkabe duk gaba daya duk kurar tsallika hannu nashi ko kanan to shine aka ce tayi mun tashi ba tayi ba to shine in yayi wannan kakkabe din sannan sai ya shafi huskate tun daga bakin matsirar gashin kai har zuwa karkashin haba daga bakin hadon wanga kunni har zuwa bakin wanga kunni sannan sai ya sake dafa wata kasa in ya dafa kuma sai ya shafi hannuwa ne in zai shafi hannu nashi na dama sai ya aza tafin hannu ne na hagun bisa ga bayan hannu ne na dama dan nan kuma saman yatsun shi ga kan yatsu ne na hannu ne na dama bayan su sai ya jawo wurin shafa din ya ta tahowa har sai ya kawo ga gwiwa hannun shi sannan sai ya kuma juyo hannun nashi ya dawo da ciki sai ya jawo kuma ya ta tahowa sai ya kawo nan ga tafin hannu ne ya hade haka zai shafi hannun shi na dama kuma na hagun shi ma mai haka nan sannan ya bi duk ko ina tabbata da shi shafa ga hannun nashi din dan ya samu kuma ya tsotsefe yatsun shi to shine nan dama ko san iyaka ta yawa kenan fuska da hannuwa ne kawai yake shafa ba a shafar kunnuwa ba a shafar kai ba a shafar kafafuwa to shikenan da kai haka nan kai ta yawa sallah kuma sai ka ci gaba da sallah iyaka dai sai in lokacin ya shiga ne sannan zakai ba ai kamin lokaci yayi in kai ta yawa kamin lokaci yayi to ko kai sallah ba ta yawa kuma sallah guda akai da ta yawa guda ba ayin sallah biyu ta farilla da ta yawa kamar yanzu zakai sallah azhar da asr hadi tare sai ka zo kai ta yawa guda kai su a in kai sallah ta yawa kai sallah azhar to in zakai asr din sai ka sake wada sabuwar ta yawa din to shine ma na malam zai fada mana wanda aka yi ittisai malam sai ya ce bismillahi ma'ana ina farawa da sunan Allah wa yasta'milu sa'ida sannan sai ya amfani da shi wurin ma'ana kasa kenan shine ya dribu alaihi bi yadihi sai ya dafa gare shi da hannuwan shi jami'an baki daya darbatan wahidatan dafawa daya fa in ta'allaka bihi ma shay'un in wani abu ya rata ya ga hannuwan nashi wato tsakkuwa kenan nafadahu ma sai ya dan kakkabe su nafadan khafifan kakkabe kuma hankali ba ka tadi ba wa yamsahu biha wajhahu ya shafi huska tai da ita walihiyatahu da geme shi yana da geme kenan yabda'u kuma yana farawa min a'lahu daga saman huskar tashi ila an yastawfiyahu har zuwa ya cika ta gaba daya ma'ana ya dauko daga sama har kasa din summa yadribu ukhra sannan sai ya dafa wata kasa liyadaihi don shafar hannuwa ne summa yamsahu zahira yadihi al-yumna sannan sai ya shafi bayan hannu ne na dama biyadihi al-yusra da hannu ne na hagun hatta yantahiya hayya kai karshe ila al-mirfaqi zuwa gwiwa hannun shi summa yamsahu batina hasan sai ya shafe cikin ta ila akhir al-asabi har zuwa kashin yatsun shi summa yamsahu zahira al-yusra sannan sai ya shafi bayan hannun shi na hagun biye da hilimna da hannu ne na dama ila al-mirfaqi har zuwa gwiwar hannu summa yamsahu batina hasan sai ya shafe cikin ta ila akhir al-asabi har zuwa kashin yatsu to wannan shine siga ainihin shafar da nayi bayani kenan to ita ce nan malamin da ya faɗa shi yasa ni faɗi ta da farko don idan anka faɗe shi ne ko da za a karanta a fasara din ko ba amma bayani ba zaka gane abin da ake nufi din to wannan dai an ji ita ce siga wanda ake dafawa din ayi ita taimama din to da kai haka shikenan sai ka ci gaba da sallarka kuma sallarka tayi to wannan shine ma'ana kuma nan da aka cewa yadribu biyadihi alaihi biyadihi ba ana nufin a buga ba a kiyaye ba ana nufin sai ka buki kasa ka da ƙarfi ba shi yake nufi ba ha dafawa shine ma'anar wannan darbu din shi yasa har wasu malamai masu sharuha na irin littafai din kamar irin shikenan mai ziyada din wani mai sharhi littafin na ziyada abin da yake magana sai nuna cewa ai da ma cewa yi watan yada'u malmakin yadribu din nan ya shi yada'u alaihi biyadaihi da ya fi saboda me saboda ai ba bugawa ake nufi da ma irin wannan ko san dafawa shi ma kai ne malamin din nan ya dafawa yake nufi din saboda ka ba bugawa ake nufi ba kuma kamar da na faɗa cewa dama ko can ita ta yi ma din dafawa aka so kai ga ƙasa din banda kamar yanzu iska ya taso da kura sai ka ce bari ka tara hannuwan ka sai dai kurin yanzu iska ya zo ma wannan kura din a'a dafawa dai aka so kai ga ƙasa din wannan shine to sannan sai malai ya ci gaba da cewa wajibu takhalilul asabi'i amma tsatsefe ya tsuya wajaba cikin ta yi ma din wani tsul khatami da cire zobe shi ma dole mutum ya cire zobe in yana taimama ba a yadda ce zobe dan in an ka yadda da zobe taimama ba ta yi ba ta baci don haka amma koda ko mutum zai dan jujjuya shi ya tsanta zobin nashi ga ya tsanta shi din aka ce sai dai in cirke shi ne za ya mai kada shi nan karshen yatsu ne sai ya shafa sannan ya mai da shi inda yake to ya dai baro shi da wurin ne amma in dai ba baro shi da inda yake ba yana nan inda yake don ya mamotsa shi kan gajujuwa shi to taimama tai ba tai ba sai dai inda alwala ne to shi alwala wannan ko da zobi wannan ba matsala bane an baka dama kawai ka ci gaba da taimama ka saboda ruwa za su iya shiga cikin ta lahiya lau to shine a cire zobi kenan fa illam yanzu ihu in bai ebe zobin ba lam yujzihi to tayyama tai bata isan mashi ba saboda haka wannan tayyama tashi bata yi ba in dai bai ebe zobi ba sannan
sai mana yace wadarbatu thaniyatu sannan da dafa kasa na biyu yace wadarbatu thaniyatu dafa kasa na biyu sunnatun sunna ne dan saboda haka dafa kasa na biyu din sunna ne ba farilla bane kuma dama shi shafar hannuwa kuma shi kuma zuwa duk da yake zai gaya mana shi nan gaba to shine wadarbatu thaniyatu dafa kasa na biyu sunnatun sunna ne shi na farkon shi a farilla amma waka zal masu haka nan shafa ilal mirfaqaini zuwa marafiqai shi ma na hannuwa shi ma sunna ne da bakin gwiwa hannun kuunka zuwa gwiwa hannu so shi shafa ta nan wajen sunna ne a cikin taimama amma ga alwala farilla ne wanki shi kaga shi kuma wanki da shafar hannu da bakin kugu nan bakin yatsunka kenan zuwa kuunka shi kuma wannan farilla ne a taimama kaga kuma amma a cikin alwala shi kuma a cikin alwala kuma sunna ne cikin alwala kaga wanki hannu zuwa kuu sunna ne amma ga taimama farilla ne shi kuma wani shafar hannu zuwa kuu zuwa gwiwa hannu farilla ne a alwala amma ga taimama kuma sunna ne shi kuma sannan sai ya ce waka zalmasu haka nan shafa ilal mirfaqaini zuwa marafiqai falawai kada sar inda zai takaita azadar batin wahidatin bisa ga dafa kasa daya lil wajhi ga shafar huska wale jene da hannu ajiza ahu ya isan mashi sai mutun ya dafa kasa ya shafe da huskar tashi da hannu zai shafa guda bai kara dafa wata kasa ba kawai su biyu din yayi shikenan dafa guda kurin yayi ya shafe da huskar da hannun gaba daya shikenan taimama tashi tayi sai ya ce sannan wala wakita sar da zai takaita fi masu yadaihi a cikin shafar hannuwa ne alaku aini zuwa ga bakin ku'u wasalla yayi sallah a ada fil lokaci to saki akwai sauran lokaci wato ko da ka dafa kasa sai ka shafi huskarka kurum ka shafi hannuwanka zuwa bakin ku'u baka shafi hannuwa daga bakin ku'u zuwa marafiqai ba zuwa gwiwa hannu kenan to in akwai sauran lokaci ka canza wannan sallah amma in ko lokaci ya wuce to shikenan saboda ka bar sunna ne to wannan shine a ita wannan tema da abin takunsa to kuma da yake wannan basalin ya zo karshe ina jin za mu tsaya nan sai mun saki dawowa sai mu tashi fasali na gaba muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya karbe dukkan ibadunmu da muke gabatarwa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci Sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godel Zamfara State Nigeria assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.